na babban malami babban waliyin Allah shehu Muhammadu Salga Allah ya kara masa yadda Allah ba mu albarkacin sa to muna cikin hukuncin wanda musubuti wanda aka rigaye shi wajen wazifa ka zo ka tara an fara wazifa ko a cikin wannan hukuncin muke wa idza kana al musubuku mutayammiman nan ne idan wanda yake musubuti ya zamo mai taimama ne farko dai ka sani ita jawharatul kamal ba a yin ta da taimama jawhara tana daga cikin sharadinta ba a yin ta sai da alula alula kuma sai da tsarki magiya sai da tsarki na ruwa ba a yin jawharatul kamal sai da tsarki sai da alula ba a yin ta da taimama balantana ka yi ta ba alula wannan kuma wani sirrin ta ne idan misali wani ya ce a shi zai yi ta ba alula to ya je ya yi ba laifi ya yi ba to amma tana da wani sirri a ciki tana da wani sirri ita jawhara da aka keɓanci jawhara da shi wanda idan baka yi ta da alula ba ba za ka rabota da wannan sirrin ba an fahimta wanda shi kuma shi mutijjani kana karanta jawhara saboda akwai wani makasadinka na irin yadda aka faɗa annabi a ciki na hudurin manzon Allah da saduwa da manzon Allah da kace raja'i a cikin ruhinka ya zama ruhinka ya damfara da annabi ka san ko ita kuma wannan hadara fa a shiga ta sai da tsarki na zahiri da batini shi ko wani bai san wannan ba zai ce to a dan me za a ce ba za a karanta da taimama ba to a saka ban shi bai sani bane mu ko mun san sirrin da yake ciki wanda ba a rikon wannan sirrin sai da alula ina so ku fahimta
na'am
sai da alula in kai ta taimama ba za ka samu wannan sirrin ba
na'am
an fahimta
na'am
idan wani ya ma inkari ba dole ne ka yadda ba ni kuma na yadda yaddar da ne kuma ban saba shari'a ba an fahimta
na'am
to idan misali kai musubuki da ka zo an fara wazifa an shiga cikin istijfari ko salatul fadi shine wai za ka nuna musubuku mutayammima idan masbuki ya zama mai taimama ne da aka gama wazifa fa iza shara'al jama'atu fi jawharatul kamali idan jama'a suka hada cikin karanta jawharatul kamali fa iza shara'al jama'atu fi jawharatul kamali idan jama'a suka hada cikin karanta jawharatul kamali fa innahu haqiqa shi yuqaddimul qaba'a zai gabatar da ramuwarsa yuqaddimul qaba'a zai gabatar da ramuwa summa yaqra'u salatul fatihi sannan zai karanta salatul fatihi 20 anan wajen ba zai jo hara ba saboda taimama ce da shi an fahimta summa yaqra'u salatul fatihi sannan ya karanta salatul fatihi wa kadhalika asahu akasuhu hakanan akasinsa hakanan akasinsa wa huwa shine idza kana al-musbuq mutawaddian shi musbuqin wanda yazo taro an fara wazifa mutawaddian mai alulani wal jama'atu mutayammimina duk jama'a kuma masu taimama ne idza shara'u fi salati idan sun gama haylala tunda duk jama'an masu taimama ne ba za su ci zasu kanta jawharul katul kamal ba abinda za su yi anan sai su karanta salatul fati 20 shine idza sharu salatul fati idan ka hada ka ganta salatul fati fa innahu yuqaddimul qaba'a to shi wannan musubukun tunda shi kadai ne mai alula shi sai ya shiru sai ya gabatar da ramuwarsa sun mai qara'u jawharatul kamal sannan ya karanta jawharatul kamal an fahimta wa idza kana al musubuq idan musubuki ya kasance wanda aka riga shi fara wazifa mutayammimin mai taimama ne fa idza shara'a al jama'atu idan jama'a suka hadu fi jawharatul kamal tun jawharatul kamal fa inna yuqaddimul qaba'a shi zai gabatar da ramu'an sun bai qara'u salatul fatihi sannan ya karanta salatul fatihi wa kadhalika aqsu haka nan aka sunsa wa huwa shine idza kana musbuq kuma to wabai idan musbuq ya zama mai alula ne wal jama'atu jama'al mutayammimina masu taimama ne idza shara'u salatul fatihi idan suka hada cikin salatul fatihi fa innahu haqiqa shi yuqaddimul qaba'a zai gabatar da ramu'an sun bai qara'u ya qara'u jawharatul kamali sannan ya karanta jawharatul kamali an fahimta ita jawharatul kamal tana da wannan sharadin ba a yin ta sai alula ba a yin ta kuma sai a waje mai tsarki waje mai tsarki wanda a takaice wajen mutum shida za su iya zama haka sai ana ake karanta Jawharul Kamali amma wannan ba wai wasu ne suke zama ko jama'in shidan ba ake karanta ta a cikin halwa amma wanda kai kadai ne zaka zauna ai shi hudurin manzon Allah wazi da sahabbansa da Shehu Tijani huduri ne na sirri kuna ji ai huduri ne na sirri ko kai kadai ne a cikin daki ba kowa wannan sirrin zai iya hadartuwa wajen yawa shi abin da aka ce ya zama mutum shida haka ya zama iya tsayin ka inda mutum kamar tsayin mutum shida wajen din mai tsarki ne nan ma haka da bayan ka wajen din mai tsarki ne in ya zama inda kake yadda duma ka mai tsarki ce amma jefin ka nan duk kwata ne ko duk kashi ne ko duk ba tsarki to ba za ka kanta Jawharul Kamal ba ko da a gidanka in ya zama iya da duma ka ko ya kashin fada jefin kasan da duma yadda bai fi mutum biyu su zauna ba ko mutum daya kaga ba mai tsarki bane to kaka karanta Jawharul Kamal shi yasa ko da a mota kake tafiya kana tafiya a cikin mota sai lokacin wazifa yi za ku wazifa sai ku tadin dukkaninku masu wazifa ne sai ku tada wazifar ku a cikin mota amma in an zo Jawharul Kamal musamman an zo ta bakwai dole a tsaya sai a sauko kasa a yi shimfada a zauna a nan a yi Jawharul Kamal idan misali ana jin fargabar tsayawa misali a jeji ne ana tafiya a mota in an zauna da matsala ko kuma akwai wanda ba ko kuma irin mota ce ta haya in kun ce tsaya ma ba za su tsaya ba to idan kun zo Jawharul Kamal shikenan sai ku salatul fati 20 jama'an shikenan kuma ku yar kunyo zifa ku amma shi kamar zikirin juma wannan sai ku yi a mota abin ku mun shayi a mota sai ku a mota an fahimta yanzu ko ku uku ko ku biyar kun yi tafiya kun tafi Lagos ko wani gari mai nisa ko kun tafi Okere ko kun tafi Maratu Jiwani lokacin wazifa yi za a yi wazifa kuma mai motar ba za su tsaya ba saboda ku kuna layi daya ku dauko charbin ku wala da wala la la ko fara wazifa ku kun kun gama in kun zo a tarka mali sai ku salatul fati 20 shikenan kun gama a bar ku haka dan ko a jirgin sama ne shi ma ba za a yi Jawharul Kamal saboda babu tabbacin tsarki a wajen kowa zai shigo da takalmi wani gashi nan dai an fahimta to wannan shine abin da suke nufi wanda kuma bai gane ba sai yi tambaya alhamdulillah ku dauko ɗaya littafin